ajiya da misalin karfe 11 na dare ne dai wasu mata biyu ƴan kunna bakin wake suka yi hari kauyen Mandarare dake karamar hukumar Kwandiga a jihar Borno inda suka kashe wasu mutane biyar sannan suka raunata wasu guda shida a sanarwar da mataimakin hudar jama'a na rundunar ƴan sandan kasar dake jihar Borno Murtala Ibrahim ya aikewa manema labarai ta hanyar sada zumuntar WhatsApp wanda ma ya tabbatar da aukuwar lamarin inda yace sun riga sun kwashi waɗannan mutane da suka samu raunuka kuma an kai su asibiti don yi musu magani ko ajiya ma dai hukumar ƴan sandan ta tabbatar da aukuwar wani tashin bom din da ci ya auku a ranar daren Laraba inda wasu mata uku ƴan kunnar bakin wake suka yi korin afkawa cikin garin Maiduguri sai dai a cewar sanarwar jami'an tsaro dake sintiri sun taka musu birki yayin da suka bindige dukkanin waɗannan mutane guda uku sannan bom din ya dinga tashi a jikinsu ɗaya bayan ɗaya sai dai sanarwar ya ƙara da cewa wani jami'in soja guda ya ji rauni sanarwar ya ce wannan lamari da ya auku ne a kusa da wata mashiga inda ake bincikan ababen hawa da kuma ake kira Guantanamo wato ta hanyar da ake kira Muna Garage wanda kuma suka ce sun suka zaura bincike a wannan wuri irin wannan hare-haren yankunan bakin wake dai ya zama tamkar ruwan dare a garin Maiduguri dake waye da irin matakin da jami'in soja suke doka wanda ko a baya ma babban hafsan sojan kasar Lieutenant General Tukur Bartai ya alƙawarin so mu amfani da karnuka masu sunsuna mutanen da suke doke da wasu abubuwa wanda hakan ne ma ya sa ni tuntuban mataimakin director hudda da jama'an rundunar sojan operation lafiya dole dake garin Maiduguri kanar Umachuku wanda ya tabbatar min da cewa yanzu hakan akwai waɗannan jami'an soja dake amfani da waɗannan karnuka amma suka zaga wurare ne musamman ma wuraren da suka kamar ana zaton akwai wasu irin waɗannan mutane a wani rahoton na daban kuma aje ne wata babban kotu dake garin Maiduguri da yanke hukuncin daurin shekaru 22 ga wasu mutane biyu da taron mena miliyan 22 da aka ce an samu da laifin karkatar shinkafan ƴan gudun hijira wannan mutane dai da suka hada da wani kansila da kuma wani mutum guda da aka ce dukkaninsu sun hadin baki ne wajen sayar da wannan abinci da kuma ya kasance na ƴan gudun hijira ne daga karamar hukumar Mafa wannan shinkafa dai da aka ce sun karkata buhu 180 ne daga bisani kuma suka karkata buhu 65 wanda hakan ne ma husa hukumar EFCC gurfanar da su a gaban kotu inda mai shari'a Umar Fadawo ya yanke musu wannan hukunci na shekaru 22 a gidan yari da kuma taron naira miliyan 22 ga Umar Ibrahim da ya kasance councilor da kuma Alex Zangibe da aka ce ɗaya daga cikin ƴan siyasa ne Barrister Carlos News dai shine lawyer hukumar EFCC da kuma suka shigar da wannan ƙara ya ma manema labarai ƙarin bayani bayan kaddamar da wannan hukuncin kamar haka
kai hukunci an riga an yi kuma mu da mun zo ne mu tabbatar akan cewa an hukunta su akan doka kuma gashi duk kaji hukunci so abin da zamu ci mun yi aikin mu kuma alkali ya yanka irin hukuncin da aka yanka zai sa mutane su gane su daina irin wannan abin a ƙasa saboda muna so mu kasance free of financial crimes you know kuma mun tabbata kuma wannan hukuncin shine farko da muka samu a Maiduguri EFCC suka samu shine na farko da mu ƴan Maiduguri zonal office muka samu
Barrister Carlos Nusu kenan ya daga cikin lawyoyin hukumar EFCC ke bayani game da hukuncin da aka yanke ma wasu mutane biyu da aka ce sun karkata abincin ƴan gudun hijira na karamar hukumar Mafa dake jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya